to be afraid. I don't ever need to be afraid. Not of powers and authorities and principalities. Wild, the evil one, yea, my enemies. I never need to be afraid. I don't ever need to be afraid. Not in sickness or injury, loss of life, no threats of harm, darkness and strife. Oh, I never need to be afraid. I don't ever need to be afraid. No stormy darkness, insults of man, no persecution, it's all in the plan. Oh, I never need to be afraid. I don't ever need to be afraid. La da 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 da. La da 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 da